Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 10 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji cewa hukumomi da ƴan raji sun yi ta ma wani mahaifin da ya ɗaura ɗansu cikin dabbobi a jihar Kebbi, Najeriya.
Amma ko baya da lafiya a matsayin shi na mutum, za a ɗaure shi. A ɗaure shi kuma inda ake ɗaure dabbobi, yana cin abinci tare da dabbobin.
Za kuma a ji cewa an shiga aikin rigakafin cutar kwalara wadda ta addabi jamhuriyar Kamaru.
Suka ce mana mu dinga wanke hannu, mu dinga wanke bayan gida, mu dinga wanke hannu da shazai saboda cutar kwalara ya yi yawa a Kamaru.
Akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman kan ƙarin farashin albarkatun mai a Najeriya da kuma tasirin da ake ganin hakan zai yi. Murtala Faru Sanyin na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hadiza da labaran duniya.
Alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi jawabin amincewa da sake tsayar da shi da jam'iyyar Republican ta yi don takarar shugaban ƙasa daga fadar White House ko kuma daga wani filin da aka yi yakin basasa da ke Gettysburg a jihar Pennsylvania. Lura da yadda cutar coronavirus ke ci gaba da ƙaruwa a sassan ƙasar tsakanin shugaba Trump da abokin hamayarsa na jam'iyyar Democrat. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, waɗanda ake sa ran za su kara a zaben na 3 ga watan Nuwamba, babu wanda yake da shirin yin jawabin amincewar a manyan tarukan jam'iyyun biyu kamar yadda aka saba yi. A makon da ya gabata, Biden ya ce a ranar 20 ga watan Agusta zai nashi jawabin daga gidansa da ke jihar Delaware a maimakon filin taron gangamin da a baya aka shirya za a yi a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. A yau Litinin, Darakta Janar na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce akwai cin rai da matukar wuya dangane da alƙalamin annobar cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda cutar ke harba ya doshi miliyan 20, sannan adadin waɗanda ke mutuwa ya kai 750,000 a wannan makon. Da yake magana a wani taron manema labarai a Geneva, Tedros ya ce, yayin da wannan lokaci ne mai wuya ga duniya, akwai kyakkyawan fata al'amura za su daidaita a duk kasashen da annobar ta shafa. Yana mai cewa ba a makara ba a yunkurin da ake yi na shawo kan wannan annoba. Tedros ya buga misali da kasashe kamar Faransa, Jamus, Koriya ta Kudu, Spain, Italiya da Birtaniya, waɗanda suka samu ɓarkewar annobar a farkon wannan shekarar, amma bayan sun ɗauki matakai sun samu damar daƙile yaduwarta. Shedu sun ce akalla mutum 80 aka kashe yayin da sama da 90 suka jikata a wani rikici da ya barke tsakanin sojojin Sudan da fararen hula a yankin Taj da ke gabashin jihar Waraq a ƙarshen mako, yayin da sojojin kudancin Sudan suka fara kwance da marar yakin da wasu fararen hula suka yi. Daraktan zartawa na gundumar Taj, Makui Mabiyo, ya shaida wa shirin South Sudan in Focus cewa wata gardama ce ta barke tsakanin wani ƙaramin gungun matasa da sojoji a kasuwar Ramik, bayan da wani sojan ya umarci wani matashi da ya cire wani jan kyalle a kansa, wanda kyalle ne da samari makiyaya suka saba sakawa. Kakakin sojojin Sudan ta Kudu, Manjo Janar Lul Ruwai Kalong, ya musanta hakan, yana mai cewa rikicin ya barke ne bayan da wani gungun matasa ya kai samame wani ofishin ‘yan sanda domin kubutar da wasu ‘yan uwansa. Ministan Shari’ar ƙasar Lebanon, Marie Claude Najam, ta yi murabas daga mukaminta. Najam ita ce minista ta uku da ta ajiye aikinta tun bayan gagarumar fashewar da ta auku a makon da ya gabata a Beirut, babban birnin ƙasar. Da yammacin Lahadi, ministan muhalli, Dominion Skatal, ya ajiye aikinsa, inda ya kwatanta gwamnatin ƙasa ta Lebanon a matsayin mai cike da rauni. Daga baya ne kuma ministan yaɗa labarai Manal Abdul Samad ita ma ta ajiye aikinta. Rahotanni na nuni da cewa akwai ministoci da dama da su ma suka duba yiwuwar ajiye ayyukan nasu. A yau aka shirya majalisar zartawar ƙasar ta Lebanon za ta yi wani zama. A gefe guda kuma akalla 'yan majalisar dokoki 8 ne suka bayyana cewa za su ajiye aikinsu, yayin da majalisar ke shirin zama a makon nan. A ranar Lahadi, kasashen duniya suka yi alƙawarin samar da kusan dala miliyan 300 ga ƙasar domin tallafa mata wajen farfadowa daga wannan ibtila'i da ya same ta wanda ya yi sanadin mutuwar dimbin mutane.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga jihar Kebbi, Najeriya, inda wani mutum ya ɗaure ɗansa cikin dabbobi na lokaci mai tsawo, wai saboda yana da taɓin hankali, wanda hakan ya janyo masa rigima da hukumomi da kuma masu ruwa da tsaki. Muhammad Nasir Gareka.
Lamarin ya faru ne a unguwar Badariya ta garin birnin Kebbi, inda ake tumar wani mutum mai suna Aliyu tare da haɗin kan matansa su uku ya ɗaure ɗansa mai suna Jibril ɗan kimanin shekara 11 cikin awaki da talotalo har kimanin tsawon shekara 2. Asirin Malam Aliyu da matan nasa ya tonu ne lokacin da wani mazauni unguwar ta Badariya ya kenkesawa wani lauya mai suna Barista Lagalo wannan batun, shi kuma bai wata ba sai sanar da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama da ke garin na birnin Kebbi. Shugaban hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a garin birnin Kebbi, Hamza Tahir Wala, ya ce daga nan sai suka nemi haɗin kan 'yan sanda, inda suka je gidan domin binciken abin da ke faruwa.
Muka je gidan muka tabbatar da abin lalle haka ne, kuma muka sa aka kama matan gaba ɗaya su uku, matan mutumin da lokacin mutumin baya nan suna ambursa ya je cin kasuwa, saboda an gaya mana isa kamashin direba. Kuma shi yaron muka zo da shi a nan station, amma ganin yanayin shi muka ya kamata a je da shi a asibiti saboda baya a cikin hankalin shi gaba ɗaya. Kuma muka kai shi nan sai haya mai rahoto domin Kebbi, kuma aka anshe shi duk abin da kawai aka yi mishi.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin, kamar yadda kakakin rundunar DSP Nafi'u Abubakar ya shaida mini.
A kan binciken mu sai muka fahimci cewa shi wannan yaro Jibril Aliyu kamar yana ɗan fama da taɓin hankali, kuma shi mahaifin shi ya yi ƙoƙari ya ga ya kai shi asibitin masu taɓin hankali da ke nan ce ta cikin jihar Kebbi da kwada da ke cikin jihar Sokoto. Ganin abin ya ci tura shi ne ya ɗauki wannan mataki na ɗaure shi gudun gada ya fita ba san inda yake ba. To duk da haka dai shi mahaifin yanzu haka yana a hannunmu da sauran matan guda uku matan shi, saboda shi mahaifin yaron ba ta gidan mahaifin, Allah ya mata cikawa. Ana nan ana bincike a kai yanzu haka.
Yanzu haka dai ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a da dama suna bibiyar wannan batun domin ganin an kwatowa wannan yaron haƙƙinsa. Zarawa Ahmad ita ce shugaban ƙungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara ta tallafin mata.
Yaron da ganin shi ta san bai ma san inda abincin kwarai shi, saboda yanda yake a cikin police station ma komai ya ɗauka sawa yake a bakin shi. Mahaifin yake ya ɗaure shi wai sakamakon baya da lafiya. To amma ko baya da lafiya a matsayin shi na mutum za a ɗaure shi? A ɗaure shi kuma inda ake ɗaure dabbobi, yana cin abinci tare da dabbobin.
To ko mi gwamnatin jihar Kebbi ke yi ya zuwa yanzu akan wannan batun, ganin cewa tashi tana faɗa da cin zarafin ƙananan yara? Zara Uwali ita ce mai bayo ga wani shawara akan lamuran mata da ƙananan yara.
Kiya yanzu tsaye muke da muga yaron da yanzu a yi evaluating ɗin shi asibiti, a yi taking certain measures a ga menene problems ɗin shi, then after some time then sai a yi deciding what to do next. In ma psychiatric hospital za a kai shi, gwamnati will take the responsibility. In mami za a yi mishi magana dai mu ba da yaro yanzu kai tsaye to either the parents ko kuma yan uwan any of the relation, wannan bata ko taso ba, yaro na hannunmu, is under our care, so sai abinda muka gani gaskiya.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad. Daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru, inda aka fara rigakafin cutar kwallara tun kafin ta dora kan matsalar corona. Awal Garba Gareka.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta fara gudanar da allurar rigakafi na cutar gudawa da amai kwalara a fadin kasar, anda 'yan kwanakin nan cutar ta yi barazana a fadin kasar baki daya. Hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru shine ta fara yaki da dakile cutar, anda malaman kiwon lafiya suke shiga gida zuwa gida domin ganin cewa sun bawa al'umma allurar rigakafi. Wannan ne yasa na hira da ɗaya daga cikin malaman da suke bawa al'umma rigakafi.
Muna wannan namu a nan garin din an kama cuta da yawa cikin wannan abin din, wanda sa kashe cikin tashi zo mu taimaki ɗan uwanmu. Kuma abin din ana sha don taimako ne da kowa, kuma haka banda wannan muna ma an fitar su maganin da zai kai kashe cutar su ƙara ƙarin mikrof.
Na hira da ɗaya daga cikin iyalan da suka karɓi allurar, Hajiya Rake Sani, mun tattauna da ita da iyalanta.
Na ga an zo ana wa yara ƙanana da manya allurar rigakafin kamuwa da cutar kwalara a kofar gidan shin kin amince da wannan allura?
Na amince da wannan allura saboda alluran suna bayarwa ne maganin rigakafi na kolora da ya shigo Kamaru. Ana bawa yara manya duka da har haurawa har shekara 80 haurawa dai daga bebe har haurawa sama.
To ya yake ganin kamar me ya kawo wannan cutar kolera a ƙasar Kamaru ta yau?
Abin da ya kawo kolera saboda rashin tsafta da rashin gyaran gari duk dai gashi nan.
Allah.
Ya ke ba miki alluran rigakafi ne?
An yi alluran rigakafi.
To da aka yi muku alluran rigakafin me suka ce muku akan wannan alluran rigakafin cutar kolera ne?
Suka ce mana mu dinga wanke hannu, mu dinga wanke bayan gida, mu dinga wanke hannu da jabel, mu dinga wanke bayan gida da jabel da tasir shi da jabel saboda cutar kolera ya yi yawa a Kamaru.
Kun ji daɗin alluran da aka yi muku kenan?
Muni
da ɗin alluran da kaima. Kaima an maka rigakafi na kamar da cutar kolera ne?
Amini.
To da aka yi maka wani shawarwari suka baku?
Suka ce mu dina wanke hannu daga ko mun je wasa, in muka dawo ko za mu ci abinci mu dina wanke hannu.
Ku wanke hannu haka da ruwa ko kuma da sabulu?
Da sabulu.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal da wannan rahoton, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan.
Gidana da zaka dauki zance na Allah da Allah. kwakwalwa war gida na nakin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunani na ni zuciya ta kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kaka bi ko wa taci cikin jawawaki ya gane ta ga kunci sannan tunani yayi tarnaki ga dambarci na tawamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira da kunurci wan gida na bisa karkashin tunani na ya fi mujin kan tsara na sa'ar tunani na wan gida na kanciri a ilimina to arzikin da huwayi ya basu dangina ya zarci duka bukatu na su da hantona sai dai idan jagoransu ya zama kauna sai babu adalci kunsu shugabannina idan da adalci babu mai shiga rana kowansu ya zarce wajibinsa dangina ya shugabanna zancena wallahi ya Allah ya tsiratar da bukuna hannunka mai sanda yau nake iyaye na guni da nishadi ne nake wa baba na ya gyara kayan ka bashi mai da murana ya shugaban na in har ka dauki zancena katara ka aje gidan kwana da wanda kai yubushasha kake so mun kauna to wanda kauna
yanzu kuma ga sanin malumfashi da rahoto na musamman kan karin farashin albarkatun mai a Najeriya da kuma tasirin hakan
a yan kwanakin nan babban batun dake bakunan yan Najeriya shine karin naira 6 da hukumar kayyade farashin albarkatun mai PPPRA ta yi ne akan kowace lita guda na man fetur ya zuwa 138.62 farashin dafo sabili da karuwan farashin danyen man fetur a kasuwar duniya Mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu zaman kansu Abubakar Mai Gandi ɗakin gari yayi wa Madina ƙarin bayani
ko shakka babu kamar yadda muka sani gwamnati ta riga ta bada umurnin cewa kowane wata za a canza farashin mai kuma wannan farashi da ake canzawa ya dogara ne ga ƙarin kuɗin mai na gangan man fetur da aka yi wanda an ƙara naira 6 da ana sayan mai din 132 ga ainihin depot na Najeriya yanzu kuma aka ƙara abin aka mai da shi 138.62 wato ba ana nuna a saida mai din akan 138.62 ba a'a dole ne su ma ƴan kasuwa sai sun sa ainihin riban su wato shi yasa kika ga cewa wasu suna kiran cewa a saida mai din 150 wasu kuma suna hadin a saida shi 148 wannan shine to amma mu dama masu bin umurnin gwamnati ne idan aka kawo farashi irin wannan to ba abin da zamu yi mu ma sai mu canza farashin mu saida kamar yadda muka san cewa zamu samu riba abinda ke faruwa kenan domin gwamnati ta nuna cewa ba za ta bada wani tallafi akan mai ba wato wannan bayani ne akan tunanin cewa wannan duka riba ne a hakikanin gaskiya wannan naira 6 duk ba duka ne a riba ba domin daga cikin waɗannan kudaden naira 6 daga nan ne za a biya kuɗin loading da za a wa motoci sa'annan cikin waɗannan kudaden ne zamu biya ainihin direbobin mu zamu biya ainihin waɗanda ke sayar da wannan mai a gidajen mai sa'annan cikin waɗannan kudaden ne muke biyan kuɗin haraji sa'annan cikin waɗannan kudaden ne dukkan matsalar da tattisgo daga ciki-ciki ne ake biya saboda haka idan duba wannan naira 6 ba shine riban da ake tunani a samu gabaki ɗaya ba
to amma tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan mai wato nufin ta ƙasa comrade Isa Tijjani cewa ana wasa ne da hankalin jama'a
Wato maganar ƙare-ƙaren kuɗin man nan da ake yi da PPRA take cewa ko kuma ta ce a'a gwamnati ta fidda hannunta daga karkar mai ƙarya ne, yaudara ce, damfara ce, rainin wayo ne, da kuma kawai kini bibi da kuma gabaɗaya ma abu ya rikice. Na farko tukuna, ko da kuka ce gwamnati ta fidda hannunta daga harkar mai, menene kuma naku na yanke farashin man? Wai shin PPRA ɗin nan wa take wa aiki ne? Gwamnatin ƙasa, jama'ar ƙasa ko maketoci? An taɓa nuna mana jadawalin yanda farashin man yake? Su fito da template ɗin mana a ce ga yanda akai building farashin ya zama kaza. Ke take kuɗin man ma a duniya ƙasa yake yi? Idan kuɗin mai a duniya yana yin ƙasa, mu muna biyan sama da haka. To idan ranar da kuma ka ce kuɗin man ya tashi sama, me suke so? Gaskiyar magana, mu muna ta waɗannan maganganu, mutane suna gani kaman kiyayya ne. To wannan shine babban bala'in da muke fuskanta a wannan kasar. Amma babu renin wayo irin abin da PPRA din nan suke mana. Ya kamata mutanen ƙasa su san wannan.
Sheikh Abubakar Aliyu Umar, mai kula da al'amuran yau da kullun, cewa
a zahirin gaskiya ni ba ni goyen baya na ƙarin kuɗin mai da gwamnatin tarayya ta riga ta yi. An baka da hannun dama ne, an kwaci da hannun hagu. Yaushe suka rage kuɗin wannan kuma suka sake dawowa da ciwar sun yi ƙari? Ba a yi la'akari da halin da mutane suke ciki na ƙuncin rayuwa da fatara da talauci ba, sannan kuma a zuwa ƙarin lafta ma mutane wanda zai wahalar, bayan ba a nemo musu hanya mafi ala wanda zai kawo sauƙi gare su ga halin da suke ciki. Wannan masifa ma da ake ciki na corona, duk wani abu da za su yi ya zama mun to sun yi shi bisa kan tsari da la'akari da kuma halin da mutane suke ciki. Amma a wannan ƙari babu tausayi, babu imani a cikinsa. Allah ya sauke.
Shin komi wannan ƙarin farashi zai haifar ga al'ummar ƙasa? Na zanta da farko ɗan kasuwa kuma ɗan trader.
Sunana Alhaji Adamu Zakariya. To wannan al'amari dai wani abu ne wanda mu mafi yawanci muna ganin ƙara tsadar rayuwa, tun da daman ana cikin wani hali ana wayyo mafi yawanci talakawa abubuwa gaskiya sun yi tsada kwarai da gaske, kayan masarufi ya yi tsada yadda ya kai. To kuma ƙarin wannan duk kamfanonin da suke producin kayayyaki sun yi ƙarin price saboda an ƙara kuɗin mai. Haka ma motoci masu transporter duka masu ɗaukan fasinja duk ne kaya dai zai ƙara kuɗi, kayayyaki farashi zai sake ƙaruwa. To kaga za a ƙara kuka tsadar rayuwa ta sake karuwa a jin kuna ma abubuwa da ya gashi ana cikin kuka kwarai da gaske. To gaskiya da a ce dai gwamnati ta ƙara dubawa ta tausaya, ko da za a ƙara man da ya kamata ta yi haƙuri, ba yanzu ba a ɗan samu ɗan sassaucin rayuwa tukunna kaya su ɗan sassauka. Yawwa, saboda ga corona ta ɗan zama wanda aka yi gida, mutane suna ihu wayyo, akwai matsaloli sosai. Gaskiya dai in dai da gwamnati za ta sa jami'anta su ɗan bincike halin da talakawanta suke ciki, gaskiya akwai matsala, babban matsala ma ba ai ƙarama ba.
Haba jama'a, a ce an yi wannan ƙari akwai matsala. Duka kota ɗaya ba mu yi da faɗowa daga matsalar COVID-19 ba, an sa mutane cikin gidaje sun zanna, ba sana'a, ba aikin wuri, ba na baƙi, mutane na zanzanne, ba inda za ka je. Ta ina talaka ma zai sa kan shi. Wannan mai arziki shi ne ke da bai da matsala. Amma duk abun da ka sani a nan cikin ƙasar nan sai ka ga ya tashi. Mai kosai sai ta canja farashi ta rage mai girma. Mai facin taya kan shi wannan ya buga ma iska sai ya yi ma ƙarin kuɗi. Duk malukin da ka san da yana da wata sana'a wadda ta shahi, wannan ma sai ya ce maka ya ƙara kuɗi. Kuɗin mota haya daga nan zuwa nan, kuɗin ƴan ƙurƙura sai ya tashi, kuɗin ƴan express na mashin sai ya tashi, zai ga ma kuɗin mai sun tashi. Wace irin rayuwa ce wannan? Amma masu ba shawaran nan ina ganin ba su man adalci. Mutane na amfani da wannan dama suna samun kuɗi na fita hankali. Ya kamata a diba al'amarinmu a taimaki mutane, ba wai a ta azabtar da su ba kawai ta hikima. Shawarar da ake badawa ba mai kyau bace tsakaninmu da Allah. Wannan abun da aka yi ba a yi daidai ba, ya kamata a diba a taimaki jama'a.
A ƙarshe, ra'ayin wani matashi ya sha bamban da nasu. Cewa dai gwamnati bata ce komi ba game da ƙarin farashin. ‘Yan kasuwa sun canza farashin man su ya zuwa 148 karanci akan kowace lita, wasu kuma ya kai har da 150. Saurare me jama'a sun zura wa sarauta Allah ido suna jiran abin da gwamnati za ta yi. Sani Shaib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Kwallon kafar Juventus ta kasar Italiya ta nada Andrea Pirlo a matsayin sabon mai horar da ƴan wasanta da zai maye gurbin Maurizio Sarri. Kungiyar ta sallami Sarri ne a makon da ya gabata bayan zaman sa na shekara daya a kungiyar, inda ya taimaka mata ta lashe gasar Serie A karo na 9 a jere. Kurar ta sadai ta biyo ne bayan fitar da kungiyar daga gasar zakarun Turai a zagayen ƴan 16 a ranar Juma'ar da ta gabata. Pirlo mai shekaru 41 ya rattaba hannu a kwantaragen shekara biyu da za ta karkare a shekara ta 2022. Pirlo, tsohon dan wasan kasar Italiya da kungiyar AC Milan, shine mai horar da matasan ƴan wasan kungiyar ƴan kasa da shekaru 23, aikin da ya soma a makon da ya gabata. A bangare daya kuma, kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta kasar Jamus ta ce dan wasan ta Jadon Sancho ba na sayarwa bane, kuma ba inda zai je a wannan lokacin. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Manchester United ta Ingila da ta dade tana zawarcin dan wasan take fatan kammala yarjejeniyar sayan dan wasan da Dortmund. To sai dai daraktan wasanni na kungiyar Michael Zorc ya ce suna buƙatar ci gaba da zaman dan wasan a kungiyar. Tuni kuma da aka sanya sunan dan wasan mai shekaru 20 a jerin ƴan wasan da za su yi atisaye a sansanin kungiyar da ke Switzerland. Sancho ya koma kungiyar ta Dortmund ne a shekara ta 2017 daga Manchester City akan kuɗi fan miliyan 10. To amma da farko Dortmund din ta nemi fan miliyan 100 domin sayar da shi. To sai dai daga baya ta dakatar da dokota tattaunawa da ta shafi sayar da dan wasan da Manchester United. To sai dai shi ko dan wasan kungiyar Chelsea Willian ya tabbatar da cewa zai bar kungiyar a wannan kakar wasannin. Willian ya bayyana wa manema labarai cewa lokaci yayi da zai gwamu tsaya domin fuskantar kalubale na gaba a wani wajen, duk da yake ya bayyana gamsuwa da jin dadin zaman da yayi a Chelsea. Dan wasan dan kasar Brazil mai shekaru 32 ya koma Chelsea ne daga kungiyar Anzi a shekara ta 2013, ya kuma bugawa kungiyar wasanni har 339, inda ya sami lashe manyan gasanni biyar da suka hada da na Premier 2 da FA da kuma zakarun Turai. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai jawabi amincewa da sake tsayar da shi da jam'iyyar Republican ta yi don takarar shugaban ƙasa daga fadar White House ko kuma daga wani filin da aka yi yakin basasa da ke Gettysburg a jihar Pennsylvania. Lura da yadda cutar coronavirus ke ci gaba da ƙaruwa a sassan ƙasar tsakanin shugaban Trump da abokin hamayarsa na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, waɗanda ake sa ran za su kara a zaben na 3 ga watan Nuwamba. Babu wanda yake da shirin yin jawabin amincewar a manyan tarukan jam'iyyun biyu kamar yadda aka saba yi. A makon da ya gabata, Biden ya ce a ranar 20 ga watan Agusta zai nashi jawabin daga gidansa da ke jihar Delaware, a maimakon a filin taron gangami da a baya aka shirya za a yi a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. A yau Litinin, Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce akwai cin rai da matukar wuya dangane da alƙalamin annobar cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda cutar ta harba ya doshi miliyan 20, sannan adadin waɗanda ke mutuwa ya kai 750 a wannan makon.
To masu sauraro, da haka mu kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sautin, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kadama, sai garba ke muku fatan alheri. Wassalam.